sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labaran.
An fadda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe bayan da aka ga wani mutum ya jefa abun fashewa a ta inda yake. A yau Asabar, kazaman fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da babban kungiyar mayakan RSF a birnin Khartoum da wasu wurare a kasar. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na san Russia ta fice daga Ukraine, yana mai cewa Russia ta cimma kudiranta.
To, kanin labaran kenan aka saurara. A babin rahotanni kuma, za a ji yadda zabe yake gudana a jihar Kebbi, inda zaben gwamna bai kammalu ba.
Da dukkanin alama ta yi tsaye cewa tana so lalle sai ta kai bancenta gida, ma'ana sai ta kafa gwamnanta. Yanda ita kuma jam'iyyar PDP ta taso da ƙarfi, tana so ta kwace mulkin.
Kazalika a jihar Adamawa, inda aka ayyana zaben a matsayin wanda bai kammalu ba, za a ji yadda aka bunkasa tsaro.
A ruɓanya tsaro kusan kashi 70 cikin 100, domin akwai wata shatale-tale ana kiranta moving around about a jihar Adamawa, Jimeta. Mun samu sojoji sun girke ma'aikatansu a gurin, kuma sun hana wuce wannan shatale-tale.
Kamar kowace ranar Asabar, za mu kawo muku shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma tafa da guzurin watan Ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An fadda Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abun fashewa ta inda yake, a cewar kafafen yada labaran kasar Japan. Lamarin da ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan, inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabi na nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafe. Wani bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda da yawa suka fuskanci wani matashi da ya sanya bakar riga mai hada da hula jam kadan kafin aukuwa fashewar a kusa. A yau Asabar, kazaman fada ya barke a tsakanin sojojin Sudan da babban kungiyar mayakan kasar RSF a Khartoum da wasu wurare a kasar. Lamarin da ke kara kawo fargabar ganin bazuwar tashin hankali a kasar da ke fama da rikici. An ji karar harbe-harbe a birnin Khartoum a wurare da dama, ciki har da tsakiyar birnin. A cikin wasu jerin bayanai, kungiyar mayakan RSF ta zargi sojojin Sudan da kaiwa dakarun ta hari a ɗaya daga cikin sansanoninta da ke kudancin Khartoum. Kungiyar ta yi kirarin cewa filin jirgin saman birnin ita ke iko da shi, kuma ita ke iko da gabaɗayan fadar shugaban kasar Sudan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba, Maryam za ta sake shigowa ta karanto kashi na biyu na labaran, amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya, inda a yau ne hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta keɓe don sake gudanar da zaɓuɓɓukan gwamna da kuma na 'yan majalisu da ba a kammala ba, inda na tattauna da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir a jihar Kebbi, kuma ya sanar da ni halin da ake ciki.
Malam Nasiru, yaya zabe yake gudana a nan jihar Kebbi, inda ake kokarin kammala zaben gwamna?
A jihar Kebbi zabe yana gudana yadda ya kamata a wasu rumfuna, yayin da a wasu rumfuna kuma akan samu hatsaniya. Kamar yadda ki sani, jam'iyyar APC ita ce ke mulki a jihar ta Kebbi, sannan kuma ga dukkanin alama ta yi tsaye cewa tana so lalle sai ta kai bancenta gida, ma'ana sai ta kafa gwamnanta. Yayin da ita kuma jam'iyyar PDP taso da ƙarfi, tana son ta kwace mulkin. Yanzu zaɓuɓɓukan dai suna gudana cikin tsanaki a wasu rumfuna, wasu wurare kuma musamman da ake ganin wani wata jabiya ta fi karfi shi daga wata, zaki ga ana ta jayayya, kowa na so nuna cewa ya fi karfi, to haka dole shi zai samu nasara a wannan rumba. Amma dai yanzu yadda lamari ke tafiya, ana zaɓuɓɓukan, ko da an samu hatsaniya za a tsaya jami'an tsaro su kwantar da hankali.
Idan ka ce hatsaniya, wace irin matsala ake samu, ko za ka ɗan mana ƙarin bayani akan?
Eh, hatsaniya yadda ake samun ta kamar wata rumfa da natarar kuɗan da suka fi ƙarfi wurin sun tsaye cewa lalle waɗanda ba su da ƙarfi ba za su jefa ƙuri'a ba, sai masu ƙarfi sun gama jefa ƙuri'a, ma'ana sai ƴaƴan jam'iyyarsu sun kammala jefa ƙuri'a su gaba ɗaya sannan su to su jefa ta. Kuma ke da aka yi haka ran ta yi kila a kai lokacin da za a samu kila bayan waɗanda ka so su jefa sun jefa, ba za a bari saura su jefa ƙuri'a ba. Kowa yana son shi matsakaimi ya shiga ya ce dole sai ya zaɓi wanda yake buƙata.
Mutane ba sa kan layi ne, ko kuma duk da cewa ana kan layi ana zaɓen wanda zai je ya dangwala?
Ana kan layi, amma sai layi ya fara tafiya sai a kama rikici. Wani ya zo ya aza wani layi gefe, idan aka kira wanda a cikin layi ya tsaya a shi aka kira, sai a kama rikici, sai gaba ɗaya sai layin ya barkace. Dole sai jami'an tsaro sun to sun kwantar da hankali, a sake haɗa wani layi kuma sannan a dawo a ci gaba da jefa ƙuri'a.
Yaya al'amarin tsaro ya kasance a nan jihar Kebbi a rumfunan zaɓe da kuma kewayen jihar baki ɗaya?
Bisa gaskiya akwai tsaro a rumfunan jefa ƙuri'a. Amma wani lokaci abin da ke kawo matsala shine rumfunan da a cikin karkara, waɗanda ba kan titi ba, waɗanda ba cikin manyan birane ba. Za ki tarar da jami'an tsaro a wurin ba su da yawa, za ki tarar da ɗan sanda ƙwara biyu a rumfa ɗaya, wanda ko rikici ya tashi ba zai iya wani abu ba. Kuma su 'yan sanda idan aka kai su ba za a kai su da makami ba, wanda kila ko da makamin na sa jama'a su ji tsoro, sai a to a yi biyar da aka gada ba. Amma 'yan gindawa cikin tsakiyar gari ga jami'an tsaro nan birjit ko ina, ga soji, ga mopol, ga 'yan sanda, ko ina ana ganin su.
Ina mutane sun ansa kira sun fito kaɗa ƙuri'arsu kamar yadda aka yi a karon farko?
Sosai da sosai, mutane sun fito da yawa, mutane sun fito domin suna so su kammala zaɓen da ba a kammala ba.
To ina batun na'urar VIVAS, wanda daga cikin matsalolin da aka fuskanta a zaɓen da aka gudanar a watan da ya gabata shine rashin aiki ko rashin amfani da na'urar VIVAS?
To wannan karo gaskiya ni dai duka inda na je babu inda na tarar da VIVAS ta ba da matsala, ko ina na je suna aikin su lafiya lau. Kuma tambayoyin da nake ma mutane ba su gaya min cewa an samu matsala ga na'urar VIVAS ba. Gaskiya wannan karon kan a iya cewa wannan matsala ta kawo.
Yaya kake kallon zaben gabaki ɗaya? Ka cokan kana gani za a kimanta adalci da?
Babu mai cewa ga yadda zaben gabaɗaya zai kasance, saboda jihar tana da yawa, wuraren da ake zaɓe suna da yawa. Idan ka je wani wuri baka je wani wuri ba. Amma dai ga yadda abubuwa ke tafiya, ga alama ana sa ran za a kammala shi, kuma za a faɗi sakamako a wannan karo ba tare da an sake cewa an sake kawo wani zagayi ba.
A takaice, ko za ka sanar da mu mazaɓu nawa ake, akwatunan zaɓe nawa ake sake zaɓe, kuma ƙananan hukumomi nawa a jihar Kebbi?
To gaskiya zuwa yanzu ban tantance da wannan ba, amma dai kusan ƙananan hukumomin da a jihar kowane bangare abu ya shafa.
Masu sauraro, ga ci gaban labaran duniyar. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na son Rasha ta fita daga Ukraine. Lokaci ya yi na kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine, abinda Yevgeny Prigozhin ya rubuta kenan a shafin Telegram a jiya Juma'a. Ya ce yanzu gwamnatin Rasha da al'ummar ƙasar na son a kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine. Yevgeny ya ce Rasha ta cimma ƙuduranta kuma ta kawar da galibin mazaje masu ƙarfi a Ukraine tare da tsoratar da sauran, amma bai ambaci nasarorin da Ukraine ta samu akan Rasha ba. Ya kuma ce ya kamata a yanzu sojojin Rasha su riƙe yankunan da suka ƙwato masu sosai, tamkar rayuwarsu ta ta'allaka a kansu. Kamfanin Wagner ya samar da sojojin haya ga Rasha a mamayar da ta yi a Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken na a birnin Hanoi a yau Asabar. Wannan ce ziyararsa ta farko zuwa Vietnam tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiya a Amurka. A yau Asabar, Blinken ya gana da Prime Minister Vietnam Pham Minh Chinh. Ziyararsa a Vietnam na zaman wani bangare na ƙoƙarin da gwamnatin Biden ke yi na daƙile ƙaruwar tasirin China a yankin. Amurka na gina wani katafaren ofishin jakadanci da zai laƙuma kuɗi dala biliyan 1.1 a birnin Hanoi, wani mataki da ke nuna ƙudurin Amurka na ƙarfafa dangantakar cinikayya da ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya.
Madalla a gaida Maryam Dauda da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. To kamar yadda aka ji a kuncin karo a nan jihar Adamawa, inda ake sake gudanar da zaben gwamna wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana a matsayin wanda bai kammalu ba, kuma zaben da ya dau hankalin jama'a sosai kasancewar da mace ake karawa, na tattauna da wakilin muryar Amurka Lado Salisu domin jin yadda zaɓe ke gudana a jihar Adamawa.
Malam Lado, yau ne hukumar zaɓe ta keɓe ranar da za a sake zaɓe a jihar Adamawa da sauran jihohi da zaɓen gwamna bai kammalu ba da 'yan majalisu. Yaya al'amarin yake a jihar Adamawa, kuma ƙananan hukumomi nawa ne za a yi zaɓe a jihar Adamawa?
To Aisha, gaskiya hukumar zaɓe kamar yadda ta ayyana cewa za a fara zaɓuɓɓukan da basu kammala ba jihar Adamawa da misalin ƙarfe ainihin wato 8 kamar yadda ta ayyana. To lalle ilahin wasu guraren sun fara 8 ɗin, amma wasu guraren basu fara 8, wasu sun kai 9, wasu guraren ma sun kai 10. An dan samu wasu tsaiko daga waɗansu abubuwa haka. Na'am.
Kaman wasu irin matsaloli ne suka yi bayani cewa ya janyo wannan tsaiko da aka samu na rashin fara zaben a wasu wurare a daidai lokacin da ya kamata?
Kamar mazaba da nake yanzu haka, na karamar hukumar Gira, ko wani mazaba ana ce masa anguwan kuka, wanda su ma sun samu tsaiko rashin fara zaben akan lokaci. Sannan zo sai aka ce ba a kawo kayan zabe ba sai na dan tsaya na jira. Da tsayuwa na kuwa mun wuce inda ke kuka dan ba, sai ga malaman zabe sun zo da kayan zabe, kuma har ma suka yi abin da ya dace don sun bawa al'umman yankin haƙuri. Suka ce da Allah ya haƙuri, sun samu tsaiko ne daga abin hawa, shi yasa ba su zo da wuri ba. Amma kunan take da suka zo, suka girke kayan aikin su, suka fara tantancewa, kuma aka fara kada ƙuri'a.
An dakatar da zirga-zirga kamar yadda aka saba?
Ba a dakatar da zirga-zirga ba gaba ɗaya, amma an ba da wasu awanni. A da can baya daga karfe 8 aka dakatar da zirga-zirga, amma sai a yanzu kuma sai aka ce sai karfe 2 za a dakatar da zirga-zirga. Kuma lalle ilahin hakan ya yiwu, karfe 2 aka sake dakatar da zirga-zirgar na ababen hawa, kuma jami'an tsaro sun ci gaba da rarrashin al'umma wanda ba zai je a yankinsa ba gurin da zai kada ƙuri'a, kuma an ce masa ya haƙuri ya koma ya jira har a kammala wannan kada ƙuri'a a zo ga ba da sakamako.
Ina batun tsaro, domin tsaro ya kasance ɗaya daga cikin batu da yake ɗaukan hankalin mutane, sannan mutane sun ansa kira sun fito su kada ƙuri'ansu?
To lalle Aisha, mun kanan kanmu da muka tashi a jihar, mun samu an ruɓanya tsaro kusan kashi 70 cikin 100, domin akwai wata shatale-tale ana kiranta movie run about a jihar Adama a Jimeta. Mun samu sojoji sun girke ma'aikatansu a gurin, kuma sun hana wuce wannan shatale-tale. Haka kuma akwai Bang Road, inda ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta yake a jihar Adama. Ita kan tun jiya ma aka datse hanyar, aka rufe wannan hanya din, bankuna ma ba su fito sun yi aiki ba. An ce babu wannan aiki sai an kammala wannan zabukan cike gurbi da ya rage. Kuma lalle al'umma jihar Adamawa sun fito kusan in ce kashi 70 ko kashi 80 cikin 100, domin akwai wata mazaba da naje na samu waɗanda suka karbi katin zaɓe a mazabar, mutane 750 ne waɗanda suka karbi katin zaɓe. Sannan waɗanda suka yi rijistan katin zaɓe a wannan mazabar kuma mutane 837 ne. Amma kuma mutane sun fito, ba na ce sun fito duka ba,
mutanen da suka fito wannan akwatin da na gani a galaba kasar ba za su kai 500 koko kasa da haka.
To kana gani za a kammala zabe a kan lokaci kenan?
Gaskiya Aisha, maganar kammala zabe a lokacin da hukumar zaben ta ayyana abu ne mai wuya, domin hukumar zabe ta ayyana za ta fara gudanar da zabe karfe 8, za a kammala shi ma karfe 2:30. To akwai mazabar da naje wanda har yanzu haka maganar da nake da ke ana kan tantancewa kuma ana kan kada kura, kuma waɗanda suke da layi suna yawan gaske wanda bai samu ma sun kada kura ba. Kin ga hakan na nuni da cewa lallai ba za a iya kammala shi lokacin da hukumar zaben ta ayyana ba, tunda ta ce za a kammala 2:30.
Lado Salisu kenan a tattaunawa tare da shi akan yadda ake gudanar da yadda zabe yake da kankama a jihar Adamawa. Masu sauraro kada aminta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Kamaru ne, inda a nan ma akan samu yawan hatsarin da ke sanadiyar asarar rayuka da dama akan hanyoyin kasar. Duk da yadda ake kara yin kamfe na rigakafi da kuma kiyaye hatsarin akan tituna da ke zama ɗaya daga cikin ababen da ke haddasa mace-mace a kasar Kamaru, kamar yadda a shekarar 2021 zuwa 2022 mutane da dama suka kwanta dama akan titunan kasar, an samu mace-macen mutane da suka kai kimanin 3,000, kana wasu da dama sun jikata. Sannan an yi asarar makudan kuɗaɗe da suka kai kuɗin sefa biliyan 200. Wakilin sashen Hausa a birnin Duwala, Maimunatu Sadu, ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Mummunar haɗari ya afku ne ranar Juma'a da ta gabata a garin Muluwe da ke kusa da Mutengene a yankin Fako a jihar Kudu maso yammacin Kamaru, kan hanyar Boya babban birnin yankin. Wata ƙaramar motar fasinja da ke jigilar yaran makarantar Lycée Technique Dombe ta yi tahomgama da babban motar mai ɗiban yashi da ya sanadiyar mutuwar 'yan makarantar 11 da direban wannan ƙaramar motar. Sama da mutane shirin sun ji rauni. Ministan sufuri na kasar Kamaru, Jean-Ernest Masena Ngalabibe, ya yi allawa dai dangane da yawaitan haɗarurruka a kan titunan Kamaru, inda ya ɗau tsauraran matakai kamar haka. Wasanni sun ƙare, ba mu son kuma yawan mace-mace. Mun ɗau tsauraran matakai kan wasu motocin fasinja, wasu direbobin, ta yadda za a janye musu lasisin tokinsu da zai iya ɗau watanni 6 zuwa shekara guda. Haka zalika manyan motocin tumba da na ibar yashi masu haddasa haɗarurruka kan titunanmu. Beauclair Gakam, ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar ƙwadago ta ɓangaren sufuri, ya yi bayani kamar haka. Gwamnati ba za ta iya tafiyar da matsalolin haɗarurruka ita kaɗai ba, shaida haɗin gwiwar ƙwararrun ƙungiyoyin ƙwadago. Alphonse Aissi Abena, shugaban cibiyar masu saye da sayarwa ta ƙasar Kamaru, to ya yaba wa ministan sufurin. Minista ya tsaya tsayin daka kan wannan lamarin, kuma muna ƙarfafa masa gwiwa kan wannan shirin don kar da a sake mutuwa a titunanmu. Ya isa haka, kamfanonin motocin fasinja ko masu dako ko masu ɗibar tsakuwa ko yashi da babbar motar tumba har da ƙananan motoci su kasance masu maida hankali da samun natsuwa a kan hanyoyinmu da yin hatara don kare rayuka. Alhaji Ibrahim, direbar babbar mota, ya yaba wa minista, amma kuma ya koka dangane da rashin hanyoyi.
Minista matakan da ya ɗauka matakai ne masu kyau kwarai da gaske, saboda ai wannan saboda kare waɗansu abubuwan da suke faruwa. Kin ga waɗansu direbobin suna ɗaukan fasinja su yi lodi fiye da yadda ake so, saboda su samu wani amfani su bayan yin lodi na aka yi musu a tasha. hakan kuma sai a je a samu wani tsatsari bikin ga haka bai ba kuma fasinjin masu kansu sai suna da matsatsa ka su suke da suke zama dalilin wannan wannan abubuwan hali saboda da ke kika fasinja sun tsaya hanya suna roko don Allah dauke mu wane ne wane ne idan ka wuce kaga zan musu abin wani zaka wuce shi su dauki wani lokaci dukuna wani motan yazo kaga wannan kai kai kokarin taimako ne kuma ga haka faru kuma wata sai kuma sai ka dauki haka wadansu drebobin su ne sanadiya sai su je su shaye shaye su arna su je su shaye shayen su sun kuma zo su dauki mutane su suka passenger su pilodi haka faru to ni a wannan matakin game da drebobin mun daukan passenger ina gani a matsayina na mai jan mota da abin nan na gani kaman ya dace to amma kafin haka ya kasance ya an so sabili da idan kika duba hatsarin mota da suke faruwa a kan titi a cikin ana samu a kashi 100 zaki samu kashi kusan 50 sanadiyan hatsari hanya ne domin bamu da hanyoyi nan gaskiya kamar a fada ta bamu da hanyoyi na kwarai wanda zai samu mu wuce tiya da mota yanda muke so kina da tafiya ta take bab moto kadoda mai tsakiyar hanya kin nemi kaucewa wannan shi ma nemi kaucewa shi ma nan mai zuwa shi ma nemi kaucewa sai ku zo ku hadu sai ku taho ku gama dinani haka na faruwa wanda sa ido ga sunan iri-iri to amma kafin matakafin da minista yayi abin ne an so a samu hanya a gyara hanyoyi cikin wannan game da motan fasito maganar motan tumba kuma ake makin san bai dace ma ainihin magana ma bai dace ma minista tumba ya dauki mota ya dauki passenger ba
to bari mu jaba malamai burki anan daga nan ne kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ita wakilin tamu Maimunatu Sadu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya hada mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
an gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma albarkacin wannan wata na Ramadana ga falalar watan Ramadana
Ana Zubairu Abubakar limamin masallacin Juma'a na kofar Dumi Gate masallacin Zubairu ibn Awwam a Bauchi to falalan watan azumin Ramadana dai ba aba bace ba wayayya wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani daga ciki daga baitul izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kadan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana Qur'ani ya shigo hannunmu a yanzu haka wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci gabaki daya to alhamdulillah cikin watan Ramadan aka same shi bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne yafi shekara yafi wata dubu Lailatul Qadr khairu min alf shahr bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata gabaki dayanta an kasa shi kashi uku kashin farko daga ciki shine goman farko kenan akwai yaddan Allah goma na biyu gafaran Allah goma na uku yantawa daga shiga wuta
sunana Muhammad Al-Amin Usman wannan Bauchi ni limamin masallaci ne na kafa salawat na fadawan mada azumi ya da falala da yawa lallai a cikin azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala yadda annabi kullu yake bayani za a kukkulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan watan Ramadana ya shiga za ga wanda ba sa kula da sallah ma za ga sun an shiga masallaci balle wanda kullun suke kula da sallah saboda haka ayi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman annabawa da rana kuma a zamo kaman mala'iku su wanda ba sa cin abinci ayi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a watan Ramadana ne idan kai in ba watan Ramadana ba idan nafila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada 10 in watan Ramadana ninkawa za a maka sau 10 saboda haka ninninka ayyukan alheri
madalla Allah ya amfana yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuka aika mana ta sakon email sakonmu na farko a yau yace salam mu dai fatan mu Allah ya sa a fara zabi lafiya ya sa a gama lafiya ku kuma al'umma ku zabi waɗanda suka fi cancanta
sako daga Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Sako na gaba kuma yace ya kamata matasa ku tashi tsaye wajen neman hanyoyin dogaro da kai domin bin ƴan siyasa da sunan uwayen gida ba abin da zai haifar mana illa mutuwar zuciya da kuma bata gaban mu. Amfanin matasa ga ƴan siyasa bai wuce shekarar yakin neman zabe ba, amma da zabe ya wuce wanda yayi nasara da wanda ya fadi ya bayyana za a yi rabon kaskon makaho sai kuma wasu shekaru hudu masu zuwa. Da fatan Allah ya buɗa mana hanyoyin dogaro da kai ba sai mun jira daga wani ba. Sako daga Alhaji Ibrahim Ma'azuma da Bakenawa karamar hukumar Gausau jihar Zamfara. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam VOA Hausa. Al'ummar da suke gudanar da zabe a yau a wasu jihohi a kasar mu Najeriya, Allah ya sa a kammala lafiya. Ta daya bangaren kuma muna kira ga hukumar zabe mai zaman kanta da ta yi gaskiya wajen bayyana wanda ya lashe zaben. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya sa a yi zaben lafiya a kammala lafiya. Amin summa amin. Sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ko ɗan majalisun dokokin tarayyar Najeriya su binciki yadda hukumar ba da wutar lantarki a Najeriya a duk shekara idan watan Ramadana ya shigo ake samun matsalar samun wutar lantarki musamman a arewacin Najeriya domin mutane na zargin akwai lauje cikin naɗi kan wannan lamarin. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Yakubu mai aski ba da raka da Malam Jafar ba da raka da Sanusi Madatti jihar da Magaram a Nijar suka ce barka da wannan lokaci. A zahirin gaskiya mu garinmu da fatan kamar yanda muka kama azumin Ramadana tare a fadin duniya, haka zalika muke fatan Allah ya sa mu aje azumin Ramadana a tare duk duniya baki daya. Muna fatan Allah ya nuna mana wannan ranar, amin. Sako na gaba kuma yace jama'a a ko ina muke ya kamata mu kara kiyayewa da ƴan damfara duba da ganin a kullum suna ta kara bullo da sabbin hanyoyin damfarar mutane tun daga ta hanyoyin sada zumunta na zamani da kuma wanda suke yi na zahiri da zahiri wato ido da ido. Da fatan zamu hankalta da su. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe shine sakon mu na karshe a yau. Yace a yayin da ya rage kwanaki kasa da sai shugaba Buhari ya mika mulkin ga wani, amma maganar gaskiya duk tsawon shekaru 8 da yayi yana mulki mu dai talakawan kasar sai dai mu ce ba yabo ba fallasa ganin yadda har yanzu matsalar tsaro da ake fama da shi a jihohin Katsina da Zamfara da Kaduna da Niger da Nasarawa da Sokoto da Ido daya suke bar don gudun afka musu cikin dare. A fannin tattalin arziki ma sai dai a hankali bare fannin cin hanci da rashawa sai kara fadada yake yi. Don haka muna fatan sabon angon Najeriya wato Sanata Bola Ahmed Tinubu zai yi iya kokarinsa wajen ganin komai ya daidaita.
To kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. To a takaice an fada Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zabe lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yaɗa labaran kasar Japan. Lamarin da ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan, inda aka shirya Kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben kasar da ke tafe. A yau Asabar kazaman fada ya barke a tsakanin sojojin Sudan da babban kungiyar mayakan kasar ta RSF a birnin Khartoum da wasu wurare a kasar da ke Afirka, lamarin da ke kara kawo fargabar ganin bazuwar tashin hankali a kasar da ke fama da rikice-rikice. An ji karar harbe-harbe a birnin Khartoum a wurare da dama ciki har da tsakiyar birnin da kuma unguwar Bari da ke kusa. Shugaban kamfanin sojojin Wagner Group na son Russia ta fita daga Ukraine. Lokaci yayi na kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine, abinda Yevgeny Prigozhin ya rubuta kenan a shafin Telegram a jiya Juma'a. Yace yanzu gwamnatin Russia da al'ummar ƙasar na son a kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a Ukraine.
Masararo da haka ne za mu karkashin namu na ranar yau sai zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Mu sake dawowa da shirinmu na karshe a wannan yau. Yanzu a madadin Maryam Dole da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Daji Balawi da engineer mu Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ayi buɗe baki lafiya. Ma'assalam.